أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ni kowa mai komai wanda ya sake gama mu a wannan cigaba da karatunmu na 40 annabawiya, wato hadisai 40 na Imam an-Nawawi, wanda kuma wannan shine darasinmu na 9, haka ne, darasinmu na 9 a cikin wannan littafi, kuma muna hadisi na 17 in ban manta ba. Mun yi na 16 hadisin Abi Huraira na la taghdab, ko na'am. Kenan a wancan darasinmu na 8 kenan mun tsaya a wannan hadisi na 16, wanda hadisi ne daga Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi, wani yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mushi wasiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushi la taghdab, wato kada ka yi gushi, wanda mun gani bi ma'ana ne zamanto mutum duk wasu abubuwa wanda zasu kai shi ga yin gushi, mutum ya zamanto ya nisance su. Wanda daga cikin malamai wanda suka ba da ma'ana haka akwai Imam Al-Khattabi, suna daga cikin malaman da suka ba da ma'anar wannan, wanda muka gani gushi shine yake kawo dukkan sababin wasu abubuwa da mutum zai yi. Wanda mun gani cewa wasu sun zo, akwai hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, cikin sahabbai wasu da ya tsinkaye, wasu suna zuna sun da junan su, suna zage-zage haka, guda huskar shi ta yi jajjawur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabban shi, ya san wata kalma da wancan wanda huskar shi duka jijiyoyin wuyan shi sun tashi, huskar shi ta yi jajjawur, da ya faɗi wannan kalmar da hushin da yake ji ya dade mishi. Sahabbai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalma ce wannan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu, da yace a'uzu billahi minash shaitanir rajim. Yana wannan yake nuna mana duk lokacin da gushi ya maka tsanani, wani abu ya bata maka rai, idan kana so ka kautar da shi, shine kace a'uzu billahi minash shaitanir rajim, kai sai zaka ga wannan gushin ya guce. Ko kuma idan kana tsaye ne ka samu ka zamna, idan kana kwance ne ka tashi ka sake reposition wanda ta zamanto kada ka tsaya a wurin da kai ranka ya bace, ko kuma wurin da aka bata maka rai, ko da wani rigima ce ake da wasu kai abin yake bata ma rai, to iya uzu billahi minash shaitanir rajim ka tashi ka bar wurin. Kana kusa daga wajen zaka gani da ikon Allah subhanahu wataala wannan abin ya kauta daga cikin wato zuciyarka. Kenan hadisi na 17 zan mu tashi a cikin wannan littafin, shine malam ya kawo mana shi, yace an abi ya'la شداد بن عوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. واتو حديثنا قوم شابكوي مالينتي دقعبي على wane ne Abi Ya'la, sunan shi shine Shaddad bin Aus. Wato zan mu lura a cikin wannan litayi na 40 an-Nawawiyya, duk inda ka gani malam Imam an-Nawawi ya kawo mutum da alkuniyar shi, to zai fara kawo shi ne, zai fara kawo riwayar shi a cikin litayi. Yanzu idan ka duba Abi Huraira misali, in ya kawo maka shi warkan kawowa mamman tawaye da ya kawo Abdurrahman bin Sahar, Abi Abdurrahman Abdullahi dan Mas'ud da ya kawo mana ruwaya shi a can baya, yace ana Abi Abdurrahman, sai yace wa Abdullahi dan Mas'ud. Idan ya kawo maka alkunya ta sahabi, to zai kawo maka sunan shi, idan ya zama to farkon ruwaya da zai hudo maka ne a cikin wannan littafi. Idan muka duba ta Ibn Mas'ud, farkon hadisi wancan hadisi na hudu da ya kawo, yace an Abi Abdurrahman, hadisi daga baban Abdurrahman, da yace wa Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud. To idan muka yi hadisi na 19 da yazo, me yace sai Ali ibn Mas'ud, kawai daga dan dan Mas'ud. Kenan waye dan Mas'ud shine can Abi Abdurrahman, tunda can da ya dan takaita ma ga alkuni ya shiga sunan shi. To shine nan ma ya kawo mana an Abi Ya'la, wato tunda muka fara Abi Ya'la ba mu karanta shi ba. Shaddad ibn Aws wannan ita ce waye ta farko da ya kawo mana, yake cewa an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala, yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa a dukkan komi. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wato idan zaku kashe wani abu, idan zaku kashe wani abu, zan mu zo mu gani wani irin kashewa, to fa ahsinul qitla, to ku kyautata wannan kashewar da zaku yi. Haka wa idza dhabhtum, idan zaku yanka, fa ahsinu dhibha, ku kyautata wannan yankan da zaku yi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal yuhidda ahadukum shafaratahu, wato ɗayan ku ya wasa abin yankan shi, wato abin yankan ka sawa'un wukaci zaka yanka kenan, ka wasa ta da kawai da kyau. Wal yurihdha bihatahu, dan ya zamanto ya sauƙaƙa ma abin yankan da zai yi. Misali zaka yanka dabba ne, to ka fasa wannan abin yankan naka, dan in ka zo yanka daga sauwaka mata kenan, wannan kyautatawa ke. Misali ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana na'am. Wannan kenan tarjuma hadisin, rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Mu dawo fada annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa a dukkan komai. Idan aka ce kataba, wato rubutawa, to ma'ana a shari'a zai zo akan wajabtawa. Allah ko ya shar'anta mu, Allah ya wajabta mana, Allah ya farlanta mana kyautatawa akan komi, Allah ya wajabta mana kyautatawa akan komi. Idan muka duba cikin Alkur'ani, kataba ya zo da yawa. Can kan kisasi, kutiba alaikumul qisas, an farlanta muku wato yin kisasi. Can kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta. To zaka gani shi a cikin Alkur'ani duk yana zawwa, idan yazo yana nihin bi ma'ana amma an shar'anta muku, amma an farlanta muku. Kenan nan ma shine inna Allah, lalle Allah kataba, kenan ya zamanto faraba au aujaba au shar'a lakum. Kenan al-ihsan shine kyautatawa, kenan sabani shi zamanto mummunawa ko al-isa'a, kenan ka kyautata, kenan Allah ya farlanta mana da mu kyautata akan dukkan koyi. Duk abinda zaka yi ana so ka kyautata shi, ko menene zaka yi a cikin abinda ya shafi shari'a ya zamanto wato ka kyautata shi akan dukkan koyi. Imam Ibn Rajab yake cewa wannan hadisi yana nuna mana akan wajibcin kyautatawa akan dukkan wasu ayyuka. Ya hwala daga ayyuka wanda suke akan abinda ya shafi ayyuka na farilla, ko kuma ayyuka wanda na ibada ne. Menene ake so ka kyautatawa a cikin su? Shine ka kasa alawashi kamal, wato ka kasa a yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Sallah ce zaka yi, me ake so ka kyautatawa a cikin sallah? Saboda inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, ka zo ka ka sallah tsab yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kamar yanda yake sallu kamar aidumuni usali. Kinan ka yi ta a cike da kamala yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ruku'i he ka tsaya, sujjada he ka tsaya, yanda ka koyi siffar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ba laihi la'alla idan mun Allah ya bamu ikon kadar da gama wannan littafin, inda dama ko kuma wani abu, kuma wani abu bai jinto ba, musa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah. Kenan ayi in sallah ce ka kyautata ta, ka kata iya gurgudun yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Haka idan ya zamanto abin da ya shafi wasu abubuwa ne na mustahabi wanda ba wajibi bane akan ka, to kai kokari ka yi shi a kyautace. In kyautata ma mutane ne zaka yi, su ma ka yi shi har ka kara musu ziyada akan abinda suka yi maka. Kuma abinda ya shafi kenan, abinda ya shafi haramcin wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya haramta, menene kyautatawa a gare shi? Shine ka bar shi, ka nisance shi, kada kai wannan abin. Idan muka dawo a bangaren abinda ya shafi abubuwa wanda Allah subhanahu wataala yake jarabtawa da su, misali wasu kaddara ce Allah subhanahu wataala ya rubuta zata same ka, menene kyautatawa akan ta? malam yace shine ka zaman to ka dau hakuri duk abin da ya same ka ka dau hakuri wanda mun gani ban sani ba a wannan karatun ne ko kuma karatun na riyatus salihin cewa hakuri nau'i uku ne yana zawa a marhala uku hakuri akan abin da ya shahi bauta ma Allah hakuri akan abin da ya shahi abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ka nisance shi da kuma hakuri akan kaddarar da Allah ya dora ma ta ibtila'i ko kuma ta wata musiba da ta same ka kenan wannan shine ka dau hakuri sannan ka nemi lada a wajen Allah subhanahu wataala kada ka zamanto kana yawan jaji kada ya zamanto kana yawan kokawa akan cewa kai kullun kana cikin musiba kai kullun kaza kai kullun kaza kenan wannan shine abin da ya shahi kyautatawa a cikin wannan abin da ya shahi hakuri akan abin da Allah subhanahu wataala ya dora ma hakuri kuma ya zamanto kyautatawa akan aka abin da ya shafi mu'amalar mutane kowa ka mu'amalance shi gwargwadon yanda zaka iya da kyautatawa idan ka ƙara kuma wannan shi ake so ya zamanto kana ma mutane ihsani akan dukkan komai to idan muka dawo kuma kan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali akan shine yace fa idza qadartum fa ahsinul qitla wato idan za ku kashe sawa'un kisa ne na kisasi ko kuma kisa ne na wannan al'ala za a ce wani kunama ta zo maka kamar je ta hatta da wannan ka kyautata a wajen kashe su kada ka zo zaka kama wata abu ne zaka kashe gashi nan zai cuce ka ka zo ka ringa karkarya shi da kadan kadan karkarya shi haka kisasi an zo an ce za a yi kisasi wane ne ya zamanto za a kashe shi ya kashe mai za a kashe shi kada ya zamanto da aka zo kashe shi kuka kama shi kuke cire mishi kafa kuke cire mishi hannu kuke cire a'a fa ahsinul qitla ka zamanto an yi kisasin nashi yanda za a hutar da shi saboda ai shari'a ce ta nuna cewa za a mishi kisasi idan a yi mishi kisasi da ihsani wasu malamai suka ce hatta da a wajen yaƙi na musulunci idan ya zamanto kisa ne ake da kahurai aka ce to hatta da a nan ku kyautata a wajen yaƙin da zaku yi kada ya zamanto kahuri ne kafin ku kashe shi kun cire mishi kaza kun cire mishi kaza kenan ku kyautata a wajen kashewa idan kashi ne na kisasi wanda shari'a ta ba da cewa a kashe shi ko kuma kashewa ne haka wani abu ne zai cuce ka kai kuma shari'a ta baka izini ya zamanto ka kashe shi kenan ya zamanto a nan ma kun kyautata ko kuma haddi ne za a yi misali haddi mutum ya cire an cire ma mutum kunni za a yi kisasi in aka zo mai za a yi cire mishi kunni za a yi ka zo zaka cire mishi kunnin ka samu wani giri wanda zaka ringa yi a hankali a hankali a'a kawai a kyauta face a cire shi yasa an ka duba kasashen da ake kisasi misali yanzu Saudiya an ka duba irin yanda wata wuka ce wadda kai irin kira hindu ita ce majini na wuce wadda in aka sara fitik ta wuce he ma ta wuce jinin zai wuce irin yanda ta shayi kake to irin wannan shine kenan ka sauwa kama shi wannan din ba zai yi ba radadin wannan tunda kan a ce menene ya dake ran ya huta kenan wannan ba zai yi ba radadi wannan duka yana nuna mana cika addinin musulunci akan abin da ya shahi kyautatawa akan dukkan komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza fa idza qataltum idan zaku yi kisa fa ahsinul qitla to ku kyautata wannan wato kisan da zaku yi haka kuma wa idza dhabhtum idan zaku yanka kai ne an baka abin yanka an baka rago zaka yanka to ka kyautata a wajen yankan shi menene kyautata a wajen yankan shi shine annabi yace walure walyuhidda ahadukum shafaratahu wato ɗayan ku ya wasa wukan shi bal yurihi zabihatahu dan ya saukaka ma wannan abin da zai yanka kenan ragon layye ne zaka yanka ragon kaza ne zaka yanka ka zaman to ka wasa wukai yanda da ka dora kayan haka kuma yana daga cikin kyautatawa idan zaka yanka dabbai ta gusa ta daga wajen ƴan uwanta duk da cewa bahimatul an'am ne dabbobi ne na ni'ima wanda kwata-kwata idan ka duba wanda ya shayi rishin hankali babu kamar dabbobin nan da muke da Allah ya mana ni'imar su muke ci a gaban su yake ringa kamowa kana yanka suna nan suna tsaye ba su ci ba su ci kufun kai ka kama bare wannan in daji ka yanka guda a wajen shi dama-dama wata saniya zaka gani wata ran saniyoyi idan ka yanka guda to duk bala'in da ake ina ji kafin ka kama wata ina ji da ku sha wahala to amma yana daga cikin kyautatawa ka zamanto ka gusa ka kusa soran in da yawa ne zaka yanka ko ka goma gehe da zaman to a can ne kuke yankawa ka wasa wukarka ka gusa su kada ya zaman to a gaban su akwai tausayawa da wasu abubuwa kinan ya zaman to kana yankawa shine kinan ya zaman to kai matakar ihsani akan shine wannan kinan zai koma farkon hadisin cewa inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay wato akan dukkan komi Allah ya rubuta kyautatawa Allah ya rubuta kyautatawa ko ni zakai ya zaman to ka kyautata shi ka kawo shi akan yanda addini addini yake so ka kawo shi akan karantarwa sallallahu alaihi wasallam ka kawo shi akan yanda Allah subhanahu wataala yake so annabi yace wali fali hidda ahadukum shafaratahu wato ɗayan ku ya zaman to ya wasa hukashi wali yurih zabihatahu to ya zaman to dan ya hutar da abin yankan nashi tayyibi idan ya zaman to muka ce kyautatawa akan dukkan komai wai yazo ya ce maka to an ce kyautatawa to ina wanda haddin mutumin da yayi zina marin zina ma gidanci shi kuma an ce ajehe shi to nan ai kaga kan ajehe shi ana yiwa ka san ka yin mutu ayan ba shi wala to malamai suka ce wannan istisna'i ne shari'a dai wannan hakan nan da aka mishi shine kyautatawa sai dai kai ka kasa ganawa ka kasa gano hikimai abinda yasa aka yi an kyautata akan wannan yanda aka mishi ko kuma ya zama to istisna'i ne shari'atai akan wannan ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu mutane yace fulani wa fulani wa fulani daga cikin quraishi yace idan kun gansu yace ku kona su da wuta hasabai sun tai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace musu nace muku da ku kona su da wuta amma kada ku kona su da wuta saboda Allah subhanahu wataala shi kadai yake konawa da wuta kenan wannan yake ƙara nuna mana kuma ka kyautata akan yin wani abu kada kai azaba da wuta ko kuma da azaba da irin azabar da Allah subhanahu wataala yake idan Allah yake yin azaba da wuta kada ya zaman to kai zaka ba wani azaba ka samu shi wuta kamar yadda manuba irin kasashen da ba musulmi ba zamu ce ko kuma wanda ke da kai musulmi kadan zaka gani mutun da ran shi mutun gashi nan yayi wani abu ko kuma karawo ne ko kuma me kawai an sa mishi taya an sa mishi essence to kaga wannan da yi ba shari'ar musulunci bata sa ba ai haka shari'ar musulunci ba ta tai ba karawo a gonan shi ba ta tai ba ma a kashe shi ta tai a yanke mishi hannu in ya kara a yanke in ya kara har akai wani haddi dukun ma ya kai wata marhala kinan wannan duka abubuwan da yake bai daga cikin kyautatawa ko kuma wani abu na insaniya na mutane kinan a cikin wannan hadisin dai da farko zan mu dauki wato wajibin kyautatawa akan dukkan komai kamar me yasa me dalili inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in haka kuma wajibin kyautatawa akan abin da ya shahi zakka kashe wani abu ne kisasi ne za a yi ko kuma wani abu ne zaka kashe irin hakan abubuwa dai wani cinna ga wani abu mai cizon mutane ko kuma mai cutar da al'umma kenan hatta da shi in zaka kashe shi kenan ya zama to ka kyautata akan shi haka kuma kyautatawa akan wajen yankan dabbobi shi ma wajibi ne ya zama to ka kyautata ka wasa wukarka ka zama to kuma ka gusa ta daga inda yan uwanta za su rinka ganin ta shi ma duka yana daga cikin kyautatawa ya zama to ka hutar da ita akan abin da ya shafi yanka a takaice dai wannan abin da ya sauka cikin wannan hadisi na 17 wanda ruwaya ce ta hadisin Imam Muslim ya rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce na'am malam yace al-hadisu samin 10 hadisi na 18 an Abi Dharr Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunta واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح مالن يتي حديثي نا 18 a cikin wannan littafi na 40 nawawiya daga Abi Dharr mun gani alkunya ya ga mana Jundub bin Junadata kun ga wannan suna aibu muje ba dai shi yasa ya kawo ma da alkunya shi farko kuma yace ma wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal shi ma ka gani hika ma alkunya shi da kuma sunan shi kamar yadda muka gani farkon darasi na Abi Ya'la Shaddad bin Aus kana duk inda ka gani mafi yawa ya kawo maka alkunya da farko to wannan sahabin yanzu ne zai fara kama ruwaye shi eh wanda mun bada misali a baya na Abdullahi ibn Mas'ud can ya kawo Abi Abdurrahman na yake cewa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace ittaqillaha kai ji tsoron Allah haisu ma kunta a duk inda kake wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wato kabi ka biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawa sai ya shage shi tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin sannan ka mu'amalanci mutane wato da hali wanda yake kyakkyawa mu'amala kyakkyawa da zaman to mutane kana mu'amalanta su da mu'amala wadda take hasana wato kyauta kyakkyawa ce wannan tarjuma wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi wato wannan hadisin ya gama mana wasu jumloli wasu gabobi manya guda uku wanda ya kamata ya zama to mutum musulmi an wanda suke matluba wato mutum ake so a karan kanshi da kuma tsakanin shi da ubangiji na farko yace ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah a duka inda kake jumla ta farko wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha sannan ka biyo bayan aiki mummuna da kai ka biyo da kyakkyawa bayan shi sai ya shahe maka shi ta bi kenan ta uku wa khaliqin nasa bi khulqin hasan wato ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa ko kuma da hali kyakkyawa kenan wannan ita ce jumla ta uku wanda mutum idan ka duba ita kalla haisu ma kunta wannan kenan tsakaninka da ubangiji wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wannan tsakaninka da karan kanka idan kai mummuna aiki to ka biyo da kyakkyawa sai ya shaye mashi wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin wannan kuma tsakaninka da wasu mutane kenan abu uku a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake takwa menene ake ce ma takwa wato tsoron Allah menene tsoron Allah idan aka ce wani ji tsoron Allah menene tsoron Allah tsoron Allah shine ya zamanto ka sanya tsakankaninka da ubangiji wani abu wanda da shine kake tsoron Allah subhanahu wataala ya kare ka daga wannan abu misali duk wanda yake kaza sakamakon shi kaza ko kuma bari mu dauki misali a dabi'ance misali ka dauki takalmi kana sawa saboda ni kakkata ka aya kakkata ka rana kinan ka sanya takalmi ya sababin da zai kare ka tsakankanin ka da kawaka da cutuwar wannan to haka tsakankanin ka da ubangiji ka dauki ubangiji kana tsoron shi ka dauki ka ya koma abin da zai kare ka daga dukkan wasu abubuwa na mummuna abubuwan da zasu cuce ka a duniya da lahira kenan wannan kenan asali na taqwa idan aka ce taqwa misalin da muka bada na abin da ya shafi ko kuma ka dauki kofi ko suce ki saboda sanyi ko rigar dare ko kuma duka wasu abubuwa da yana fadi a wanda zasu kare ka daga wannan abu shi ake ce ma kenan at-taqwa a shari'a kuma shi ne ya zamanto mutum musulmi ya sa tsakankanin hushin Allah ya sanya wani abu wanda zai kare shi tsakankanin hushin Allah shi ne jin tsoron Allah idan kana jin tsoron Allah subhanahu wataala kenan wannan zai sa ka karin da bin abinda Allah ya ce karin ga hannuwa daga abinda Allah ya hana sai ya zamanto kana tsoro kenan Allah ya hushi da kai idan aka yi haka Allah subhanahu wataala ba zai hushi da kai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan kenan ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah wato a duk inda kake a duk inda ka samu kanka cikin wuri ne ko cikin ina ne a bayyane ne ko a sare ko a cikin aboye ne wato ka ji tsoron Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala yana ganin ka a dukkan ko ina Allah subhanahu wataala shi yake ganin san tururuwa a saman dutse cikin duhun dare to duk wanda yake ganin wannan to dole ka san ka ji tsoron shi me yasa ka gani mutane kwata kwata yana daga cikin sababin rishin jin tsoron Allah kaga mutane suna wani laifi ko aka ko hankal ta wani kashin ka ce mishi ma ya ji tsoron Allah ya ga ko zuciye shi ta bushe me yasa wannan sababin na murku shine rishin sanin wane ne Allah
baka karanta baka san Allah subhanahu wa ta'ala, baka karanta ba aka ce ma Allah shine mai kaza, Allah shine mai kaza. Yanzu misali, walillahi almathalul a'la, misali kai ne yanzu ana zamna nan, daga an zo mun aka ce wasu sun kawo ma wata kasa haki, misali a ce wata kasa daban, karamar kasa ma talauciya, an ce Amurka zan taka mata hari. Mutum ya zai Amurka, wannan kuma abin da ya shafi duniya, saboda ni Amurka da aka ce ma Amurka ma ka zabura ka ce kaza da kaza, an ce maka ƙarfi gare su, an ce ma su suke da nukiliya, an ce ma su suke da kaza, an ce maka su suke da kaza, kai ko baka gani ba fa, kai imani yake, kai imani fa yake, ka samu yaqinin wannan, to ma baluka ga Allah. Allah aka ce ma shi yake daga baki da mutane, duwatsun nan duka nashi ne, sama tashi ci, ƙasa tashi ci, ruwa nashi ne, duk abubuwan da ake gani maka duk doran duniya komai aka ce ma na Allah ne, shi ya halitta. Duba sama ka gani, ka tsaya ka yi da zakuri, Allah ya yi daga ta babu wai babu foundation, haka aka tsaida ta baka halartawa, to kenan dukkan abin da zai sa kai zaman to kawo dinta da tsoron Allah shine rishin sanin Allah, rishin sanin Allah. Yanzu misali, da wannan misalin da muka bada, kai tsaye saka gani eh wannan musu suka yi karasu, to Allah ba, yanzu kallana halari ne walƙiya ce ake, ka duba ka gani, kai su kansu Amurkawan da suna cewa duniya sai lana cire da menene ne, a sun dawo waya sun yi ta rayu, sun ce bai yi wana cire ranga tsaya shi kadai, haka kawai akwai wani, akwai wata kuwa a bayan wannan abin wanda take jeran wannan abubuwan ga baki ɗaya, kawai ba san ta bane ba, su kuma mu kuma musulmi mun sani, su ne ba su sani ba. To kenan rishin sanin Allah shi yake sa ya zamanto mutum ya nisanta ga Allah, har ga bawan Allah dan adam mai taurin kai, dan adam wanda sai a hankali har a ce maka Allah ya ce kaza, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, kakkarin da daukan abubuwan da yake abin kankanta ne, ko kuma abu ne ma na isgiri, yani ne za a yi kaza, to kai da kana nan aka ce ma Amurka wanda Allah ne ya halicce su ya ba su wannan in suka yi kaza, to ka ce ka yarda. Kenan wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya zamanto baya tsoron Allah, yana daukan abubuwan ba komai ba, wanda shi kuma abubuwan komai ne, dan ka bibi shi yasa dole ya zamanto mutum yana bibi na farko ka san Alkur'ani, saboda baka iya ba sanin hakikanin wasu abubuwa dole ka san Alkur'ani, ka san tafsirin ayoyi, ka san ta karinga tadabburin karatun Alkur'ani, idan aka zo aka karanta Alkur'ani karinga tadabburin yanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi, a gai labarin ghaibi, annabi ake ba shi labarin abinda ma bai sani ba, to wannan duka sai Allah subhanahu wata'ala, wanda laysa ka bisalihi shay'un kuma wa huwa as-sami'ul basir. Allah kenan, Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin masu tsoron shi. Annabi yace ittaqillaha, ka ji tsoron Allah a duk inda kake, saboda Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka wato a duk inda kake. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam jumla ta biye yake cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, wato idan ya zamanto kai bawa wanda ba maka wa sai ka sai kai zunubi, sai ka wada ga wani abu wanda yake na mummuna, to idan kai wannan sayyi'a din to sai kai tuba zuwa ga Allah da kyakkyawa, tuban ka kadai ma wannan kyakkyawan aiki, saboda tuba tana goge abin da yake bayanta, idan ka zo kai tuba kai nadama, kai ne kai ma Allah laifi, sai ka zo ka tuba kai nadama akan wannan laifin da kama Allah, to Allah yana goge ma shi duka gabaki daya, kai kana iya ka kai martaban ma da laifin da zaka yi a juya ma shi da kai a maida ma shi dada, to ka gani ba ka samu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kullun kowa shi ta karba bayi da tubar su a guda rage, yana daga cikin lokuta zamagu shine lokaci na uku na karshen dare, ɗayan uku na karshen dare, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa saman duniya ya ringa tambaya yake waye yake neman gafara mu gafarta mishi, mun kuma muna can muna ta barci, Allah yake neman gafara, yake neman waye yake neman gafara ya gafarta mishi, yana daga cikin cikakke sunan shi Al-Ghaffar,
wato mai karba mai sitirta bayi akan zunubin da suka yi ya sitirta su ya gafarta musu kenan idan ya zamanto sunan ma Allah ne wannan kenan ka san dole idan ka zamanto ka roke shi zai gafarta maka haka zai rinda tambaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba kuma la tanqati'u at-tauba hatta la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u at-tauba wa la tanqati'u at-tauba hatta takhruj ash-shamsu min maghribiha wato hijira ba za ta yanke ba he to tuba ya yanke yaushe ne tuba idan ka tuba ka tuba a zero yaushe ne sai rada rana ta fito daga yamma tun yanzu mutum kenan muna da lokaci muna da lokaci tun kafin ran mu yayi hali kafin rana ta fito daga yamma idan mutum ya tuba ga Allah subhanahu wataala Allah yana shirye ya karba mushi wannan tubai saboda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wato idan bayina yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ga ina ubangijin namu bi ba na game da addu'o'i ko kuma wasu abubuwa na bukatu fa inni qarib Allah yace ina nan kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'an wato yana amsa ma ni kiran da kuma Allah subhanahu wataala yana amsa maka Allah subhanahu wataala annabi a cikin hadisi al-qudsi yake cewa Allah subhanahu wataala yana kunya bawon shi ya daga hannu ya ce ya rab bai karba mishi ba wannan ibada bai karba mishi ba wannan ajiya ka daga hannu ka ce ya rab kana cewa ya rab Allah zai ce labbaika ya abdi na amsa maka ya bawa nan ka tambaya Allah subhanahu wataala zai karba maka kenan wannan kyakkyawa ke zaman to kai duk lokacin da kai zunubi ka zaman to ka tuna Allah subhanahu wataala ka wannan kai neman gafara shi ba maka wai ka wada zunubi ba kuma ka wai sai kai laifi haka dan adam yake sai yayi laifi idan ma baka laifin Allah subhanahu wataala sai ya kawo wasu wanda zasu ringa yin laifi yana gafarta musu saboda cikakken sunan shi ya tabbata na al-ghaffar kenan dole sai an yi laifi kenan kana yin laifi idan kai laifi ka saba ma Allah ka ji zuciyarka tana kin abu tana da dama to wannan ka gode ma Allah tun warko zuciyarka a raye take ka gode ma Allah zuciyarka a raye take amma ka zo kai laifi gashi nan ka san saban Allah ne ka shi ko aka zuciyarka bata ma ba fada idan kana cikin ambara bi su wanda ita kawai umarni ne take neman ka take kawai duk wani abu na zunubi kawai duka ta yama ma ita ayya kai zuciyarka ta dishi ta zaman to kalhija in ta zaman to kamar dusi kuma kai kuma sai ta Allah saboda duk wanda za a yi wani abu wanda zai sa zuciyarka ta yi laushi zaka gani baka yi shi sai dai Allah subhanahu wataala in ya taimake ka ya sama zuciyarka tafi tukun ta samu shiriya kenan shine ka zamanto ka biyo da idan ka yi mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawa wato sai ya zamanto ya share maka wannan take mummunan da kai shine kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamhuha sannan kuma anan zan bi tambayi kan abin da ya shahi zunubai ganana malamai suke cewa irin kananan zunubai wannan ba wasu ayyuka suna share su misali kai wani laifi dan karami yanda gashi nan dai karami ne dangane da ka bayar laifi ko ina yake babba ne in dai saba ma Allah ne kamar game da manyan laifuka karami ne kamar misali zina kaga babban laifi to irin wannan manyan laifuka su he tuba malamai suka ce he ka tuba ka yi nadama ka koma ba ka yi shi ba to kun za a shine tuba kyakkyawa amma in kananan laifi ne zan mu gani da yawa akwai ciki ibadu ma misali arwalla ce idan kai arwalla duk wani kananan zanubin ka ruwan arwallar da kake yin yake zubiya yana tafiya da su as-salawatul khams annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasil fi kulli yawmin khamsin hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa qala fa kadhalika salawatul khams aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabban shin yanzu da a ce akwai wani kogi akwai wani tabki a kofa ɗaya daga cikin gidan dai gidanka ne ga tabki na kowa kullun in ka wuto sai kai wanka biyar a cikin wannan tabki shin wata dauda za ta tsaya a jikinka sabai suka ce ma annabi a ba za ta tsaya ba annabi ya ce to kamar salloli guda biyar wannan wanda muke yi haka suna tahiyya da zunubai
to irin wannan duka suna tsaye maka da zunubanka, irin kananan zunubai da mutum yake yi, wanda kuma babban zunubi wannan shine ne kai tuba ka koma ga Allah, Allah ya gafarta maka, kai nadama akan wannan aikin, Allah subhanahu wataala ya gafarta maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, sannan ya zamanto ta mu'amalanci mutane wato da mu'amala wadda take kyakkyawa. Wato anan abin da yake akan mutum shine zamanto dukkan mu'amalar da zaka ma mutane gabaki ɗayan su ka musu mu'amala wadda take kyakkyawa, mu'amala wadda take shine hasana, wato kyakkyawa. Kada ya zamanto kana mu'amala mutane wanda ba daidai, kana cutar da mutane, wanda mun ga hadisi baya, hadisi na baya wanda ya wuce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wato ɗayan ku ba zai cika ba hakikanin imani ma Annabi yace har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi. Wato wannan yana nuna mana kenan ka so ba dan uwanka abin da yake so, kake soma kanka, yana daga cikin mu'amala wadda take kyakkyawa, yana daga cikin mu'amala wadda take kyakkyawa. Haka kuma hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta, wato ya shiga aljanna, to ya zamanto ya samu, sannan ya samu mutuwar shi a cikin yana mai imani da Allah da ranar lahira. Annabi yake cewa waliyati ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, wato ya zo ma da mutane abin da yake so a zo mishi da shi. Wato kada ka ringa ma mutane kenan mummunan wato mu'amala, ka ringa cuta ma mutane kai kuma kana so a zo maka da kyakkyawa, a'a, yanda kake ma mutane ka ma mutane kyakkyawa, sai zamanto kai ma mutane sun maka wato kyakkyawa. Wanda ne ake cewa hadisai da yawa ke da kai akan abin da ya shahi husnul khuluq, wato kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan mu'amala. Idan ka bibi tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'amala kyakkyawa sawa'un da musulman da mu'minan da munafikan da kafiran gabaki daya. Mu duba mu gani Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda yana daga cikin munafik, shi aka ce shine ra'asul munafiki, shine shugaban munafikan ma gabaki daya, wanda da ya mutu Annabi sallallahu alaihi dai shi yazo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa bai ya mutu a bashi, ya bashi rigar shi a mishi da kawai Annabi ya bashi. Kuna ga cikin munafikai wanda yana daga cikin manyan wanda suka ma aya ta sauko akan kissar Aisha da aka mata kazafi. Allah yake cewa wallazi tawalla kibrahu minhum lahum adhabun adhim, wato shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul malaman tafsiri da suke. Amma duk da haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada riga aka ji, haka kuma yace yazo ya mishi sallah, ya tashi zai ji Umar ya rike shi yace shine ku kaza, shine kaza, shine kaza. Kuma Annabi yace a'a barni, ya Annabi yace ya bari ya je ya mishi, yana zuwa kuma ya ana yi aya ta sauko baya wala tusalli ala ahadin minhum bada abadan, wato munafikan wannan kada Annabi ka kara musu sallah, kada a kara musu sallah. Wannan yana daga cikin falalar Umar da muka dufa muwafaqa ta gare shi na alqur'ani, wanda Umar sai yazo ya ce ayi kaza ko kuma ya hana kaza ko kuma ya ce kaza, kai sai ka gani bayan shi aya ta sauko akan ra'ayin nawa Umar bin Khattab. Kenan wannan kuna gani irin mu'amala hatta da mutumin da munafiki ne yana daga cikin manyan munafikai, wato irin mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi. Haka kuma kahurai, wanda kahurai za a kamo sun kashe musulmai, sun cutar da addini, yazo kaza da kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam a darme su. Kamar mu duba kissar Umama, an darme shi ana neman shi da ma aka kamo shi aka darme shi gindin masallaci, yazo duka dai akai kwanaki da karshe dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi afwa, yana koma dawowe musulunta, ya dawowe musulunta. To wannan yana daga cikin mu'amala kyakkyawa tsakaninka da mutane gabaki daya. Amma matukar ya zamanto mu'amala kuma da zakai, kada ya zamanto an yi mu'amala da zata huce haddi, har aje ga taimakawa ga
wato shirka ko kuma wani abu makamancin haka. Kina a cikin wannan hadisi dai akwai abubuwa da yawa wanda zan mu dauka irin wannan wasiyoyi guda uku. Na farko shine ittaqillaha, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Na biyu shine ka biyo ma mummunan aiki da kai, ka biyo shi da kyakkyawa. Na uku shine kenan ka mu'amalanci mutane wanda mu'amala kyakkyawa, wanda kuma zan mu gani cikin wannan hadisin fadaitarwa akan yin kana yin mummunan aiki kai kyakkyawa ne ya shahi maka shi, kana yi kai kyakkyawa sai ya zamanto Allah subhanahu wataala ya shahi maka. Kamar yadda wani ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inni azunu, yake cewa ni ina yin zunubi. Annabi yake cewa summa tub, yace ka tuba to, yace sai in kara zunubi kuma, yace ka tuba ne sai in kara, ka tuba haka, kada ka zamanto ka yake kamna har yake ma kai shi wadayo har zuwa yau shi yana zunubi yana tuba. Sai sai lokacin da ka turmuza hancin shedan, shedan ne dole rantsuwa yace duka sai ya badar da al'umma wato yan adam gabaki daya, sai wanda Allah subhanahu wataala ya ce maka. To kinan kai da ka san kana yaki da shedan, kai da ka san a rayuwarka kuna gwagwarmaya da shedani, duk inda ka shiga yana buyon ku fito maka. Annabi tayi yana gudana a cikin shi kamar jin, kamar yanda jini yake gudana haka shedan yake gudana a cikin jikin ka. Idan shi sai ka ji wani abu kai sai ka zo wani abu ya shigo ka, ka rasa maya ne zakai, sai ka yi zulubi ka je ka tana kai sai ka gana da ba. Kenan dole ya zamanto kana yin mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawa, sai zamanto ya shahi maka shi, ya zamanto ka samu falahi ka samu tsira. Kenan akwai fadaitarwa akan daga kai mummunan aiki biyo shi da kyakkyawa, kenan kuma zai nuna mana kyakkyawan shi zai shahi maka wannan. Sannan kuma akwai fadaitarwa akan abin da ya shahi mu'amalar mutane da wato mu'amala wadda take kyakkyawa. Kenan wannan karshen hadisi Imam Tirmidhi wato ya rawaito wannan hadisi. Sai hadisi na 19 da kai lokaci. Tayyib. Al-hadisu 19. Yana da tsawo ma. Tayyib, bari mu gani ko da bakin mu dauka. Al-hadisu 19. Wato hadisi na 19. An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتو رواه الترمذي أكا وفي رواية وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. واتو wannan hadisi wato yana daga cikin hadisai wanda Imam Tirmidhi ya rawaito kuma da wani shi Abi Abbas Abdullah dan Abbas shine ya rawaito hadisin yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama, wato wata rana na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana. Fa qala sai ya ce mini ya gulam ya kai yaro wato ihfazullaha yahfazuka, wato ka kiyaye Allah haka Allah zai kiyaye ka. Ihfazullaha tajiduhu tujahaka, ka kiyaye Allah sai ka samu Allah wato a gaban ka. idza sa'alta fas'alillah, idan zaka yi roko zaka yi tambaya to ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alam, kai sani anna al-ummata, lalle cewa al-umma gabaki daya law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, da za su hadu da su amfane ka akan wani abu, lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, qad katabahu Allahu laka, to ba za su amfane ka da wani abu ba sai dai da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka. Haka kuma wa ijtama'u, idan suka hadu ala an yaduruka bi shay'in, akan su cutar da kai akan wani abu, lam yaduruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, to ba za su cutar da kai ba akan wani abu sai dai akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rufi'atil aqlamu, sai dai kawai ka san da cewa abinda yake wato an dauke alqalumma wa jaffati suhuf, kuma takardun sun bushe. Wa fi rawahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi, wa qala hadithun hasanun sahihun, yace wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne. Wa fi riwayati ghayri at-Tirmidhi, a cikin wata riwaya wato wadda ba ta Tirmidhi ba, yake cewa ihfazillaha, ka kiyaye Allah, tajiduhu amamaka, zaka same shi a gabanka. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i, wato ka sami Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake cikin yalwa. Ya'rifuka fi shiddati, Allah subhanahu wa ta'ala zai same ka, zai neme ka a lokacin da kake cikin tsanani. Wa'lam, kai sani anna ma akhta'aka, dukkan abin da ya kuskure maka bai same ka ba, to dama lam yakun li yusibuka, to ba zai sa bai kasance ba, ba a rubuta ba a cewa zai same ka. Wa ma asabaka, haka kuma abin da ya same ka, lam yakun li yukhti'uka, to dama ba a rubuta maka ba cewa zai kuskure maka ya zama to ba ya fada maka ba. Wa alam, kai sani annan nasra ma as-sabr, cewa dai cin nasara yana tare da hakuri. Wa annal faraja ma al-karb, sannan kuma cewa farin ciki yana tare da abin da yake bakin ciki. Aka wa anna ma'al usri yusra, haka a cikin abin da ya shahi usr, wato tsanani, wato yana zauwa tare da wato sauki. Kenan wannan hadisi wanda Imam at-Tirmidhi da wasu riwaya wanda ba da at-Tirmidhi ba suka rawaito mana, shine bakin tarjuma shi. Daga Abi Abbas yake cewa Abdullahi dan Abbas, yarda Allah ta tabbata a gare su, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ce mishi, ya gulamun, ya kai yaro, inni uallimuka kalimatin, wato ni zan sanar da kai wasu kalmomi, wato zai sanar da shi wasu kalmomi wanda algasanan zai kwadi mishi su. Kalma ta farko Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi, ihfazullaha yahfazuka, wato ka kiyaye Allah, ka kiyaye dokokin Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka. Ya ne ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala? Misali, dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya amurta, ya zamanto ka kawo shi, abinda ya yi na hani ya zamanto ka nisance shi. Mun gani a can baya hadisi na shidda ne ko? Ala wa inna li kulli malakin hima, ala wa inna hima Allahi maharimahu, wato muka ce kowane sarki yana da iyaka, iyakar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce abinda ya haramta, kina nan ne hudud, idan aka ce hudud kuma shi ma iyaka, kina iyakar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abinda ya haramta. To idan ka ji tsoron Allah ka kiyaye shi, to Allah ka kiyaye dokokin Allah, ka kiyaye dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka kiyaye, wanda ya ce ayi kai, wanda ya bada labari ka tabbatar da cewa haka ne, ibadar da ya ce ayi kai ya tabbatar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi, dukkan wani abubuwa kana kawo shi, to shi ne ya kauka, to Allah kai ma sai ya kiyaye ka. Yana daga cikin misali da zan mu bada, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sallal fajr fa huwa fi zimmatillah,
wato duk wanda yayi sallati al-fajr cikin jama'a yana wannan jurnayin wannan wuni yana karkashin kulawar ubangiji wato kana cikin zimma da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai sa maka wata kariya ta musamman a cikin wannan yana wannan kaga menene kai ka kawo abinda Allah subhanahu wataala ya ce ka kawo ihfazullah ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin shi yahfazuka sai ya kiyaye ka kenan mun gani shine annabi yake cewa man sallal fajr fa huwa fi dhimmatillah yana karkashin kulawar ubangiji to haka dukkan wasu abubuwa na ibada dukkan wasu abubuwa na ibada ko kuma abinda Allah subhanahu wataala ya hana to cewa zaka samu kulawa daga wajen Allah shine aljaza'u min jinsil amal kamar yanda malamai suke bada fa'ida sakamako daga kwatankwacin irin jinsin abinda akai kai ne ka kiyaye Allah to shi ma sai ya zo ya kiyaye ka ya kula da kai haka Allah subhanahu wataala a cikin hadisul qudsi yake cewa man atani yamshi ataituhu harwala wato idan bawa na yazo yana tafiya yazo mini yana tafiya to ni zan zo mishi da sassaka da gaggawa idan aljaza'u min jinsil abad idan ka ambaci Allah subhanahu wataala kai kadai Allah subhanahu wataala zai ambace ka a wajen shi idan ka ambaci Allah subhanahu wataala cikin jama'a Allah subhanahu wataala zai ambace ka cikin jama'a ta malaiku to haka aljaza'u min jinsil amal ihfazullah yahfazuka ka kiyaye Allah sai Allah subhanahu wataala ya kiyaye ka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ihfazullah yake gai magana Abdullahi dan Abbas ka kiyaye Allah ne tajiduhu amamaka tajiduhu tujahaka ruwaya ta gaba can yace tajiduhu amamaka wato zaka sami Allah subhanahu wataala wato a gabanka idan ka kiyaye Allah a dukkan komai haka zaka samu Allah subhanahu wataala kenan shi ma a gabanka yana kiyaye ka a dukkan abin da ya shafi komai in ka duba a cikin rayuwa dukkan me yake cewa kulawa da Allah subhanahu wataala yake ma mutane zaka gani a dukkan kai yanzu ka duba ka gani kai ne fa kake tafiya wata ran zaka shigo misali daddare ka shiga waje da kaya da wani duwatsu da wani menene zaka gani saka Allah subhanahu wataala ya hujja ka dauki makaho ka gani yanda yake tafiya bai san hanya ba amma saka zaka gani ka rararman zaka yi an ce wasu motoci sun karkade maka shi gairin nan da ayi ba yawo ba da kai yayin da ke da koyi circulation amma zaka ga makaho ya tashi ya dai masallaci ya tafi ina ne to duka wannan kiyayewa ce ta Allah subhanahu wataala da yake sawa bayi ga baki daya kenan zaka samu Allah subhanahu wataala a gabanka kenan ya zamanto ka same shi duka al'amura yana kiyaye ka akan abin da ya shafi duniya kuma da akan abin da ya shafi addini baka wada bakan bid'a baka wada bakan wasu abubuwa na fitintunu baka wada bakan wasu abubuwa dai wanda ke na saban Allah ne subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah idan zakka yi roko to ka roki Allah subhanahu wataala haka kuma idan zakka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala nan zai fasarta mana can cikin suratul fatiha Allah subhanahu wataala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato gare ka muke bauta gare ka muke neman kuma taimako kenan wannan duka abubuwa ne wanda suke na Allah subhanahu wataala cewa ka roki Allah subhanahu wataala addu'a wadda take addu'a ta ibada kuma da addu'a ta mas'ala haka kuma ka nemi neman taimako a wajen Allah subhanahu wataala ka zamanto duk abinda zaka yi Allah kake nema kai ka shiga tsanani Allah subhanahu wataala zaka nema ya kawo maka sauki kenan shi Allah subhanahu wataala kake neman taimako a dukkan komai kamar yanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihris ala ma yanfa'u wato ka zamanto kai matukar kiyayewa da kwaɗe tuwa akan abinda zai amfane ka kada ka zamanto kana yin wani abu wanda baya amfane ka ba sai yace mini wasta'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimako daga wajen Allah subhanahu wataala kada ka samu kasala kada ka samu gazawa kada ka samu gazawa akan komai duk abinda ka kasa na al'amarin duniya ne ko al'amarin lahira ne nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala da ikon Allah Allah subhanahu wataala zai karba maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'lam anna al-ummata kai sani ne cewa al'umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayk wa in ijtama'u
ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in katakataba Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis suqur. Bayan yanda malamin ya ambaci a cikin wannan hadisi, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci taimako, neman taimako da addu'a, kada ka roki kowa, kada ka ma Allah subhanahu wataala shirka da komi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake baka labarin cewa to komi ba akan a wajen Allah subhanahu wataala yake. Can ya maka muqaddima, ya ce za sa alta na warko ka kiyaye, Allah zai kiyaye ka, ka kiyaye Allah zaka same shi a nan gaban ka. Idan zaka roki ko zaka yi roko, ka roki Allah. Idan zaka nemi taimako, ka taimaki Allah. To kai ka sani ba bance an gaima wannan kenan, in ka rike ka rike, in baka rike wato ka sani, wa alam ka sani, annal ummata, cewa dukkan al'umma, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatawa Allah alayh, da dukkan al'umma za su hadu su ce za su amfanar da kai akan wani abu, za su abaka wani abu, za su amfanar da kai akan wani abu, to kwata kwata ba za su amfanar da kai sai dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya rubuta maka. Dukkan abinda za a yi, in aka ce ba kai ba zaka ci shugaban kasa ba kai ba, dukkan abin da za a yi an ce ba ka samu wannan examen din baka, ko president digiri kai, ko kai aka ba president digiri kawai sai an mutu ka rasa sunan ka, in dai Allah bai rubuta ba wannan haka ne shine kenan. Me zaka dauka, ka zamanto kawai ka mai da ka dauki wannan farkon abin da Annabi ya ce, shi yace ihfazullaha yahfazuka, ihfazullaha tajiduhu tujahaka, ta'arraf idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah. Da na haka tsaya ma yayi, to kai aka ce to in ma ka kiya wa alam, to ka sani fa annal ummata, cewa al'umma gabaki daya da za su hadu, kowa da kowa su hadu, law ijtama'at ala an yanfa'uka, cewa dai akan za su amfanar da kai da wani abu, lan yanfa'uka, to ba za su amfanar da kai, ba za su iya ba shay'in da wani abu komin kannin ta shi kar illa bi shay'in karkatawa Allahu alayhi, sai dai da abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta da man zaka sani. Allah ya rubuta zaka samu, to la'alla wannan ya zamanto wasila, sababi shine an yi kaza an yi kaza, Allah ya rubuta zaka samu examen, to sababi shine kai karatu, kai karatu sababi shine an ji an yi ka samu, an rubuto da sunanka, Allah ya rubuta zaka samu examen ba kai ba karatu, sababi shine kawai an je corrector, Allah subhanahu wataala ya bada ko an wannan yi, an baka wata note dai kai ba ni, to wannan kenan, lan yanfa'uka illa bi shay'in katakataba Allahu laka, kenan ba za su dam a dewa dewa zaka gani wani kwata kwata kai yanzu akwai wanda in aka zo misali aka yi examen aka ce wani bai samu ba zaka ce kawai bai yi wa, to Allah bai rubuta ba zai samu ko da yayi karatu, sai ka gani la Allah ya kamar inda za a bi diddigin abin a dauko relebi ake cewa za a ga ya samu, to sai ka gani Allah ya hana abu wannan ma a ji a samu, aya a samu ko an hudu bai samu bai samu, kuma ta huce ta huce, kuma yayi karatu, ko kuma wani gashi nan sai a hankali ba karatun da yake kawai a zo ne a yi, in an yi misali da yawa akwai irinsu, kawai abu goya samu, abu goya samu, hatta da bak muna da misali, muna da misali bak wanda baka tunanin kawai dai shi kanshi bai tunanin ya samu, kawai dai shi kanshi bai tunanin ya samu, in aka ce yanzu an mutu za a wayar ba da yan baka, shi ba ya ba kanshi ba, dan ya san bai fi karatu, to amma aka wuto ya samu, kenan dai duka ka san da cewa kenan al'umma da za su hadu akan cewa su amfanar da kai da wani abu, to ba za su iya amfanar da kai sai dai da abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka, kenan abin da Allah ya kadarta maka shi zai same ka, abin da Allah subhanahu wataala bai kadarta maka ba to ba zai same ka ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in jitama'u, haka kuma idan za su hadu, ala an yadurruka, akan dan su cutar da kai da wani abu, to lam yadurruka illa bi shay'in karkataba Allahu alaihi, to fa ba za su iya cutar da kai akan wani abu ba sai dai akan abinda Allah daman ya riga ya rubuta ma a kaddara ka zai fare ka. Kenan wannan mun shine mini din kuma can baya farkon hadisi na biyu ban manta ba da muka yi kan abin da ya shafi imani da kaddara,
sababun da alkhairi ko da shari kina wannan imanin ka da kaddara ta alkhairi ko da shari shine sai kai imani cewa duk abin da ya same ka wato daga Allah subhanahu wataala ne abinda ya zamanto bai same ka ba shi ma daga Allah subhanahu wataala ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'atil aqlamu wa jaffatis suffu wato cewa alƙalin manwa an rigai sun rigai sun bushe an rigai an dauke su ana rubutu ne an dauke duk an ri alƙalami an ri ka san an ila kenan wajabatis suf takardun ma sun bushe idan ka dauki taddawa kana rubutu a saman takarda kana yi da lema ko da lema da lema to ka dauke alƙalamin ka aje takardun sun bushe to iske ka iya zawa wajen wata waka ƙara mata wani wannan an goge an rigai an aje ma alƙalam kenan duk abin da ya zaman to ya same ka al'umma ba za su iya cutar da kai ba su hana shi ya same ka duk abin da ya zaman to ba zai same ka ba to al'umma ba za su sa bai same ka shine ruwaya ta gaba yake ƙara mana bayani yake cewa ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shiddati wato ka zaman to ka kyautata ayyukanka ka san Allah subhanahu wataala a lokacin da kake yalwa lokacin da kake nishadi lokacin da ka samu kanka cikin lahiya lau sai Allah subhanahu wataala ya same ka a cikin tsanani wato ya zo maka da agaji ya same ka a cikin tsanani lokacin da ka shiga damuwa lokacin da ka shiga wani bakin ciki kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu annahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zaka ga kana jin tsoron Allah subhanahu wataala kawai sai ka gani ka rasa kai bakka da makawa kawai Allah gare ka sai kaga Allah ya kawo ma mafita Allah ya kawo maka mafita kenan duk lokacin da ka samu kanka cikin jin dadi to ka koma ga Allah subhanahu wataala zan mu gani sabanin mu yanzu da yawa daga cikin zai kaga mutun ya samu kanshi cikin jin dadi wani ni'ima ce ma Allah subhanahu wataala ya mishi to amma a lokacin bataliya ta fara a lokacin ne ma za a gwada ma Allah subhanahu wataala za a mishi dai yawa akwai su kaga karamin abu ne irin karamin abu ka gani dan karan ya samu examen prelim kaga abin da zai ko kuma a zo kan bak a je ayi ne wani murna ce ake kai da ka samu a wani farin ciki wanda ya gode ma Allah subhanahu wataala ya zanto aka Allah subhanahu wataala ya kara maka da in shakartu wa azidannakum kenan duk lokacin da kake cikin yalwa abin da yake gamunmu ne ya zamanto lokacin kuma yana koma ga Allah subhanahu wataala ya san wannan wani ima ce Allah subhanahu wataala ya mishi gobe Allah subhanahu wataala ya tambaye shi kenan kana da alaka da Allah subhanahu wataala sai ka gani sabanin haka kana shiga wani tsanani Allah subhanahu wataala ya ji bawa na ne kaza da kaza cikin yalwa kana wannan cikin tsanani kana wannan ka tsoro mushrikan farko wanda su idan suka zamanto suna cikin faiza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najaw min al-barri idha hum yushrikun wato idan ya zamanto sun hau akan ruwa sun hau teku an shiga jirgin ruwa an samu igiyar ruwa ta cire jirgi yana haka mushrikai na da masu yin shirka to nan fa babu wani gumakan su ga baki dai sun koma zero sai Allah Allah huddatu amma ana tsiratar da su suna sabka sarari to shikenan ya dawo shirka ga Allah subhanahu wataala to kada ka zamanto irin haka nan in ka shiga cikin ni'ima ya zamanto kana kuma Allah bataliya kuma in ka shiga shirkai ya zamanto ka koma ga Allah kenan ka koma ga Allah tun cikin ni'imai to cikin tsananin kana koma kuma kayan ma ka koma sai kaga Allah subhanahu wataala ya wannan inka kenan wannan yana daga cikin kissa ta mutane guda uku wanda ya zamanto sun shiga cikin gar sun shiga cikin kogo wanda kisar su mashhura wanda sai dutse ya kwaɗo daga sama ya gangaro ya tushe kofarta su dutse kuma su basu iya su buɗe suka ma kansu shawara cewa fa su yanzu babu abinda zai gudda su kawai ne su roki Allah subhanahu wataala suka roki Allah subhanahu wataala akan abubuwa ayyukan su wanda suka yi kyakkyawa ayyuka na gari suka yi tawassuli guda ya tawassuli akan biyayya ga uwaye guda ya tawassuli akan kiyaye amanar da ya yi ta wani wanda ya mishi aiki guda ya tawassuli akan barin alfasha wanda duka wannan ayyuka ne wanda suka yi na manigarta wanda ya nuna mana kuma wannan ayyuka nan su da ikon Allah ya karba ya zamanto Allah subhanahu wataala ya gode su ya gudo su daga cikin wannan
ko ba na'am wa alam tay bari mu gaga waza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alam anna ma akhtaka lam yakul li yusibuka wa ma asabaka lam yakul li yukhdiyuka kasan da cewa kenan kamar wancan dukkan abin da ya zamanto ya kuskure maka bai same ka ba to dama Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta maka ba bai kaddara ba cewa wannan abin zai same ka to kuma wa ma asabaka abinda kuma ya same ka lam yakun li yukhdiyuka to dama bi Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara ba da cewa zai kuskure maka ba ya same ka ba yanin dukkan abinda Allah ya rubuta maka sai ya same ka abinda kuma Allah bai rubuta maka ba ba zai same ka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa alam anna an-nasr ma'a as-sabr kasan da cewa samun wato nasara cin nasara a rayuwa ko kuma a wani al'amari yana tare da hakuri dole sai ka zamanto mai hakuri haka kuma wa hannal faraja ma'al karb wato budi ya zamanto ka samu yalwa ka samu budi ka samu farin ciki yana tare shi kuma da bakin ciki kenan da aksin shi kenan sai ka wutar kana zamantowa kana cikin bakin ciki tukun farin cikin yazo haka kuma idan kana cikin farin ciki wataran kuma bakin cikin naka kuma zai zo wa anna ma'al usri yusra kasan da cewa a dukkan kowani tsanani wato akwai sauki daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai zo maka matukar ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wani akwai wani mawaki yake cewa cikin baitattukan shi wasu abubuwa guda takwas sai sun zo maka yake cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kulluhum wala budda lil insani yalqa samaniya sururun wa hazanun wajtima'un wa furqatun wa 'asrun wa yusrun thumma farajun wa 'afiya thumma haka ne mu lalla na mance na takwas na warko dai farin ciki kari yake cikin surur wataran ka same kanka cikin bakin ciki wataran zaka samu kanka kun haɗe da jama'a gashi nan sawa'un kuna rayuwa wataran a samu wani benan yaros ko yayi bulaguro wataran a samu cikin tsanani wataran a samu cikin sauki wataran a samu cikin rishin lafiya wataran a samu cikin lafiya kalau to wannan akan rayuwa ta yau da gobe dole mutum zai samu kanshi wata rana a cikin wannan ina a cikin wannan hadisin duk da mun yi shi da gaugawa ala kulli hal na farko akwai abin da ya shafi kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ya zamanto mutum ya kiyaye dokokin shi ya kiyaye addini Allah subhanahu wataala he kiyaye ka ya kiyaye maka duniyar ka ya kiyaye maka addinin ka idan ka kiyaye dokokin Allah shi yasa yace ihfazullaha yahfazuka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah subhanahu wataala ya kiyaye ka kenan zan mun dauki cewa duk wanda ya zamanto kuma bai dokoki bai kiyaye dokokin Allah yana tozarta dokokin Allah yana tuzata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurta ayi to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kiyaye shi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai wannan musulman yanda can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nasullaha fa nasiyahu sun manta da Allah shi ma subhanahu wa ta'ala ya manta da su kuma zan mu dauka a cikin wannan hadisin cewa annal jazaa'u min jinsil amal cewa sakamako ana baka shi daga irin abinda kai wannan yi ka kiyaye Allah zai kiyaye ka kenan daga jinsin abinda kai ka kiyaye dokokin Allah sai Allah subhanahu wataala kai ma kiyaye kai kiyaye ma addinin kai kiyaye maka duniyar ka wasu musibu Allah ya kiyaye ka wasu shiga cikin bid'a shiga cikin fitintunu na zamani Allah subhanahu wataala sai ya kiyaye ka haka kuma imani da kaddara inda annal yake cewa ma asabaka lam yakun li yukhdiyuka wa ma akhtaka lam yakun li yusibuka abinda ya same ka bai kasance ba daman zai kuskure maka haka abinda ya kuskure maka bai kasance ba daman zai same ka ganin dole mutum a cikin rayuwar shi ya yi imani da kaddara ta alkhairi ce ko ta shari kamar yadda muka gani a cikin hadisi na biyu a cikin farkon darasin mu ganin kuma zan mu gani cewa gabaki ɗaya bayi a cikin wannan hadisin idan sun gamu akan su cutar da kai ko su amfanar da kai da wani abu to ba za su iya cutar da kai ba ba za su iya amfanar da kai ba sai da abinda dama Allah ya kaddara maka zai same ka haka nan kinan duka a cikin wannan hadisin zan mu samu wannan sannan zan mu samu cewa a cikin wannan hadisin cewa hakuri abinda yake biyo bayan shi shine cin nasara haka kuma samun wato cikin tsanani abinda zai biyo bayan shi shine farin ciki haka kuma tsanani shine sauki zai biyo bayan shi kuma damuwa da wani kunci shi kuma sauki zai biyo bayan shi kenan duka a cikin wannan hadisin zan dauka sannan kuma zan dauka farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi Abbas yace kuntu khalfahu to ya kasance tare da shi wannan yake nuna wani tawadun annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da yara zan magani wataran annabi ya goye cikin sabai wani a saman jeki wataran ya kama yaro wataran duka dai irin wannan tawadun annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai aka taice dai wannan hadisi abin da yake karantar da mu yadda cewa mun dan gaggauta akan wasu abubuwa saboda lokaci da fatan abin da muka fadi daidai na'am ata sai da fatan abin da muka kai daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya shaye shi daga cikin zakatunmu sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.